الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، bayan haka ƴan uwa, muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin, domin ci gaba da karatukanmu na lugha, musamman daga cikin littafin Al-Maqamat, maqamata Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala. A yau muna uku ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 29 ga watan 9 shekara ta 2022. Darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 31, wadda ake kiranta da suna Ar-Ramliya, wanda dai kar mu manta, wato malam al'adarsa da ɗabi'arsa game da talifin wannan littafi, a duk lokacin da aka samu mahara, misali makama ta farko da ta 11 da ta 21 da ta 31 da ta 41, kowace wa'azi ne, kamar yadda a wannan makama ta 31 wa'azi ne game da abin da ya shafi ibada, musamman wato tsarkake ibada, musamman wato aikin hajji, wanda akwai wasu baitittika da malam ya zo da su, wanda akwai baiti ɗaya wanda mun manta ba mu zo da ash-shahid a kansa, wato baitin da yake faɗa bayan ya ce wa badiril mauta bil husna tuqaddimuha fa ma yunahnahu da'il mauti in faja waƙana tawaru a kulƙan latu zayiluhu an kan layali walau albas na kattaja. Shi ne yake faɗa, ya ce wa badiril mauta bil husna, kargayi mutuwa da aiki wanda yake ya kai matuƙa a wajen kyawu. Lafazin alhusna ismu tafdil ne lil mu'annas, kamar yadda in muzakkar ne zaka ce ahsan, idan mace ce ce sai ka ce husna. Shi ne ya ce kargayi mutuwa bil husna, da kyakkyawan aiki, ko ka ce da aiki wanda ya kai matuƙa a wajen kyawu. Tuqaddimuha, da zaka gabatar ma kanka, ya ce fa ma yunahnahu da'il mauti in faja, me kira na mutuwa idan ya kawo ɗauki, ya kawo mamaya, to ba a tsawatar da shi, ba wanda ya isa ya tsawatar da shi da sunan cewa ya koma. Waƙanat tawadu a kulƙal, malam ya ce ka lazinci ƙasƙanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kulƙan kana mai mayar da shi ɗabi'arka da halinka. La tuzayiluhu an kallayali, kar ka sake kwanchata shi ta raba ka da shi. Lafazin la tuzayiluhu min al-muzayala ne, al-muzayala wato shi ne rabewa tsakanin abubuwa ga yayin fadar Allah subhanahu wata'ala fa zayyalna bainahum mun rabe tsakanin su ma'ana mushrikai da gumakan da suke bauta ma a wannan yini na alkiyama la tuzayiluhu an kallayali karka sake kunce tashi wato taraba ka da kaskanta kai walau albasna kattaja kai koda wato ta tufatar da kai kambi ma'ana ka zama wata sarauta to kala zinci kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar da shi shine dabi'ar ka da halinka zamu tashi makama ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala المقامه الثانيه والثلاثون الطيبيه ما لم الله يجي كانسا نا فدا wannan makama ce ta 32 wadda ake kiranta da suna at-tayyibiyya ita wannan makama ta kai dangane ne zuwa wato kasa mai tsarki ita ce Madina domin Madina harami ne na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda shi yasa muka ce kasa mai tsarki kenan domin ita ma harami ce kamar yadda Makka harami ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa inna Ibrahima harrama Makka wa da ali ahliha wa inni haramtu al-madina wa da'awtu li ahliha bi dhi'fay ko kuma bi mislay ma da'a bihi ibrahim li ahli makka wannan suna nata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya rada mata suna Tayyiba ya ambace ta da wasu sunaye cewa Baba kuma ita ce Tayyiba amma kafin haka a jahiliya suna kiranta da suna Yathriba kamar yadda a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala na faɗa wa idza qalat dha'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u kuma shine alfazazi yake faɗa Allah ya ji kansa bi yathriba nurun lin nubuwati la yakhabu to shine anan malin ya danganta ita wannan makama zuwa birnin Madina shine ya kiraye ta da suna at-tayyibiyya ma'ana wanda ta kai dangane zuwa Tayyiba shine birnin Madina haka al-Harith ibn Hammam al-Harith dan Hammam ya hakaitu annahu qala shi yake fada ajma'atu hina qadaytu manasikal hajji wa aqamtu wadha'ifal hajji wasajji ana aqsida Tayyiba ma'rufatin min bani Shayba li azura qabran nabiyil mustafa wa akhruja min qabili man hajja wa jafa wato al-Harith dan Hammam yake fada a jima'atu yace nayi niyya an gane ku ash-shahid min hadhihi al-kalima qawlullahi azza wa jalla falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi wa ajma'u suka yi niyyar saka shi a cikin wato zurfin rijiya shine yace an gane ko ga yacin kuma wa ma kunta ladaihim izajma'u amrahum wa hum yamkuru shine yace ajma'atu nayi niyya hina qabaitu manasikal hajji lokacin da na cika ibaduna na hajji lafazin qabaitu ma'anarsa shine al-itmam an gane ko min al-qaba ne al-qaba yakan zo bi ma'ana al-itmam cikawa an gane ko cikawa kamar yadda can ubangiji subhanahu wata'ala yake fada fa idza qabaitum manasikakum ay atmamtum manasikakum idan kuka cika ayyukan ku na hajji kuma gaye can fadar Allah subhanahu wataala thumma liyaqdu tafasahum, sannan alhazzai su cika wato ibadar su. Shi yasa ai wanda Allah ya masa rasuwa ake cewa faqad qaba, ai atamma ajalahu, ya cika ajalinsa. An gane ko? Shi yasa ai wancan hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu, kamar yadda yake cikin sahihu Muslim. Malamai suka ce sai ka aro wancan lafazi na cikin sahihul Bukhari ka fassara wannan faqadu shine ai fa'atin mu, domin lafazin da yazo a cikin sahihul Bukhari wa ma fatakum fa'atin mu wa ma fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atin mu, shine can Ubangiji ta'ala yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Qada bi ma'ana atamma. To shine anan yace hina qadaitu, lokacin da na cika manasikal hajji, wato ibaduna na hajji. Lafazin manasik jam'i ne na mansak. Idan aka ce mansak, wato ibada daga cikin ibadu na hajji, abin da ya shafi tawafi da as-sa'yu baina safa wal marwa, da kwanan muzdalifa, da jifa, da kwanukan mina, da tsayuwa arafa, dukkan su waɗannan su ne ake kiran su manasik. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim, kuma haka yace fa idza qadaitum manasikakum, kuma ya faɗa wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa aqamtu, yace na tabbatar da wadha'ifa la ajji wasajji, ayyuka na ɗaukaka murya, shine faɗar labbaika allahumma labbaika, wasajji wato da zubar da jini shine soke hadaya. Idan aka ce al'ajju shine daga murya game da fadar labbaika allahumma labbaik, asajju shine zubar da jini, ma'ana soke hadaya. Lafazin wadhaif jam'i ne na wazifa. Idan aka ce wazifa, wani aiki da ya lazimci mutum, shine yace wa aqamtu wadha'ifa al'ajji wasajji, na tabbatar da ayyuka na ɗaukaka murya game da talbiya, wasajji wato da zubar da jini na hadaya. Ana aqsida tayyiba, niyyar da nayi shine nayi niyyar na nufaci wato birnin Madina kenan. Ajma'atu ana aqsida tayyiba, nayi niyyar nufatar wato birnin Madina. Ma'arufqatin min bani Shayba, tare da wani ayari wato daga cikin banu Shayba. Banu Shayba wato su ne wanda har yau makullin Ka'aba ke hannunsu, wanda sun gaje shi ne tun a jahiliya ta hanyar kakansu, shine Shayba ibnu Uthman ibn Talha ibn Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra, wanda tun a jahiliya su suke rike da makullan Ka'aba. Shine a ranar da aka ci Makka da yaki, bayan wasu sun dan karbe makullan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ran nan yayi khutba, a cikin khutbar yake cewa wannan rana ce ta cika alƙawari, rana ce wadda take ta mayar da amana, ta ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe makullin daga hannun waɗanda suka karba, ya kirayi su waɗanda suka gada uwaye da kakanni, manzo Allah ya ce ku karbi kayanku. Kamar yadda Allah ya faɗa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. To su ne shine yace ma'arufqatin, tare da wato abokan tafiya. An gane ko? Lafazin rufqa jam'i ne na rafiq. In aka ce rafiq shine aboki na bulaguro, an ciro shi ne daga ar-rifqu, ma'ana tausasawa. domin duk lokacin da mutum zai yi bulaguro da wani to zai samu sauki da tausasawa a cikin tafiyarsa. Shi yasa ayirin matafiya ake kiran su rufka, shine yace ma'arufqatin, tare da wato abokan tafiya min bani shayba, daga cikin banu shayba. Li azura qabran nabiyil mustafa, dan naziyarci kabarin annabi al-mustafa, wanda yake abin zabi, wanda Allah ya tankadi ya rauraye ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan halittunsa, kuma ya turo shi a matsayin manzo ne zuwa duniya gaba ɗayanta har zuwa kiyama. Wannan zabi ne na Allah, domin shi ya faɗa Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, kuma shi ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, kuma shi ya faɗa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. To shine ake kiran shi da al-mustafa, ma'ana zababbe, ko kace abin zabi, wanda Allah ya zabe shi ya fifita shi akan halittunsa. Wa akhruja, yace danna fita, min qabili, wato daga jumullar waɗanda man hajja, mutumin da yayi hajji wajafa, wato yayi wauta. Illa kasancewar wannan gaba ta ci karo da wato abu wanda yake tabbatacce a aqida ta ahlus sunna wal jamaa, aqidar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita, kuma ya gina mu'minai akan ta. Haramun ne ka nika gari ta kanas domin ziyara ta neman albarka, in banda waɗannan masallatai guda uku: masallacin harami na Makka, da masallacin Madina, da masallacin Kudus. An gane ku? Kamar yadda shi wannan hadisi da malam yazo da shi, hadisi ne batil, la asla lahu, ƙarya ce aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai ya faɗa ya ce man hajja falam yazurni faqad jafa, duk wanda yayi haji bai ziyarce ni ba to ya mun wauta. Malamai suka ce fajafu watun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kufur, yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wauta da rashin hankali, wannan kafirci ne. Suka ce in ma bai kai haddi na kafirci to kabira ce daga cikin kaba'ir. An gane ku? Dan haka hadisi ne wanda yake na ƙarya, da ire-irensa hadisin da yake cewa man zarani ba'ada mamati faka anna ma zarani fi hayati, duk wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa ta kamar ya ziyarce ni wato lokacin da nake raye. Haka hadisin da yake faɗa man zarani wa zara qabra abi ibrahim fi amin wahidin dumminat lahu aljanna, duk wanda ya ziyarci ni ya ziyarci kabarin mahaifina annabi ibrahim a cikin shekara guda, to Allah mun ce masa gidan aljanna. Dukkan su waɗannan hadisai waɗanda suka zo akan nika gari ta kanas domin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne na ƙarya. Gaba ɗaya malamai suka ce makzubatun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ƙarya ce aka kirkira aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma babu wani daga cikin magabata didi da mutum ɗaya wanda ya alakanta ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin haji. Kuma dukkan malamai gaba ɗayansu sun tabbatar da inda zaka yi haji ba tare da ka ziyarci birnin Madina, hajjin ka haji ce wanda take ingantacciya. Don haka waɗannan hadisai hadisai ne waɗanda suke rubabbu, kirkira su aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi sahihi na cikin sahihai, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, ba a daura sirdi ayi bulaguro a tashi ta kanas ta Kano kamar yadda a Hausa ake fada ka nika gari domin ziyarar wani wuri da nihin neman albarka manzon Allah yace illa ila salasati masajida sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku illa ila salasati masajida sai dai waɗannan masallatai guda uku farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace almasjidil haram masallacin Allah mai alhurma dan haka daga nan takannas zaka iya nika gari ka hau jirgi ka je ka ziyarci masallacin harami na makka ba hajji ba ta kai ka ba umra ba ta kai ka ka je ka ziyarce shi kai daidai da nafila raka'a biyu sannan ka dawo domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salla a masallacin harami na makka daidai da salla 100,000 take a wani masallaci wanda ba shi ba mutumin da yayi sallar yini guda yana da ladan salla 500,000 in yayi sallar kwana biyu yana da salla 1,000,000 kai ko wanda kai a ƙauyen ku a garin ku kana da salla 10 shi kuma 1,000,000 gare shi saboda wannan fadula manzon Allah ya tabbatar mana zaka iya tashi takanas ta Kano ka nika gari kai bulaguro domin ziyarar wannan masallaci shi yasa yace almasjidil haram nabi sai yace wa masjidi hadha da wannan masallacin nawa shi ko masalla a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai da salla 1,000 take a wani masallaci wanda ba shi ba kamar yadda yake salatun fi masjidi hadha bi alfi salatin fi ma siwahu sai yace illa almasjid alharam fa inna ha bi 100,000 na uku sai yace wa masjid alaqsa da masallacin qudus an gane ko da masallacin qudus to waɗannan sune masallatai guda uku wanda ya halatta duk daga inda kake a fadin duniya ka nika gari ta kanas kai bulaguro domin ziyartar waɗannan masallatai kuma haka in ka koma cikin almuwadda ta al-Imam Malik wani lokaci Abu Basra al-Gifari ya haɗu da Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yana mai dawowa daga dutsen Ur Saina wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi zance da Annabi Musa abun Abu Basra sai yake tambayar sa daga ina kake sai yace masa na dawo ne daga dutsen Ur Saina sai yake ce masa wallahi inda na tarar da kai kafin ka tafi ba zan barka ka tafi ba sai yace to da wani dalili yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba a daura sirdi a nika gari a tashi ta kanas ta Kano ayi bulaguro da nihin ziyara ta neman albarka sai ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku sai dai waɗannan masallatai guda uku kuma haka hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa la tattakhizu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum aw kama qala manzon Allah yace kar ku mai da kabari na idi ma'ana ku ringa kai kawo domin ziyara ta manzon Allah yace wa sallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum domin salatin da kuke min yana isuwa zuwa gare ni duk inda kuke a fadin duniyar nan to dan haka dai a takaice in Allah ya kai ka Madina ba laifi bane ba ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka shar'anta ziyarar kowace makabarta da nihin daukan wa'azi da kuma yi mishi salati da sallama da ziyarar abokan kwancinsa wato Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda na kai musu addu'a ka roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala wannan ziyara ce mashru'a amma naka tashi ta kanas ka nika gari ka yi bulaguro da sunan ziyarar wannan ya saba ma shari'a wannan haramu ne an gane ko mas'ala ce wadda take tana da wato bayani wanda yake mai tsawo a kanta, kuma a magana wadda take mafi rinjaye duk wani wuri wanda zaka tashi ta kanas ka nika gari da sunan cewa ka je ka ziyarta domin neman albarka baya halatta in banda waɗannan masallatai guda uku. To dan haka dai a takaice wannan hadisi da malam ya kafa hujja da shi na cewa dan na fita daga cikin jumullar wanda yayi haji yayi wauta, wannan yayi wauta yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wauta, hadisi ne maudu, hadisin ƙarya ne, kirkira shi aka yi aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai yake faɗa fa urjifa, wato sai aka raurauta ni bi annal masalika, cewa hanyoyi na zuwa Madina shagiratun, wato abun tsoro ne, ma'ana akwai rikici da hayaniya. Fa urjifa, aka raurauta ni bi annal masalika, cewa hanyoyi zuwa birnin Madina shagiratun, ma'ana abun tsoro ne, akwai hayaniya da yaƙe-yaƙe. Lafazin urjifa minal irjaf ne, irjaf shi ne wato raurautawa. Ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, la illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina wa arbal haramaini mutashajira. Kuma an tabbatar mun cewa larabawan wannan harami guda biyu, haramin Makka da haramin Madina, mutashajira, wato masu jayayya ne da juna, ma'ana suna cikin rikici da hayaniya, ma'ana suna cikin yaki. Yace fahirtu, sai na imauta, baina ishfaqin yusabbiduni, tsakanin tsoro da firgici, yusabbiduni, wato da yake kasalantar da ni, yake ragwantar da ni. Fahirtu, sai na imauta, baina ishfaqin, tsakanin tsoro, yusabbiduni, da yake ragwantar da ni. Ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradu al-khuruj la'addu lahu udda walakin kariha Allah bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idi wa ashwaqin, watu dabige tunashidu ne da yake kara mun kuzari da nishadi, ila an ulqiya fi ru'iya al-istislamu wa taglibu ziyarati qabrihi alayhi salam. Yace har aka kai lokacin da aka jefa al-istislamu, meka wuya fi ru'i a cikin zuciyata. Lafazin ru shine zuciya. Ga ya can a cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum mustibda'ur rizqi an tadlubuhu bi ma'siyah fa innama indallahi la yunalu illa bi ta'ati. Yace inna ruhal qudusi, lalle ran tsarki jibrilu alaihi salam nafasa fi ru'i, yayi busa a cikin zuciyata, wanda busa a cikin zuciya nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi. To shine anan yace ila an ulqiya fi ru'i, yace har aka kai lokacin da aka jefa wato a cikin zuciyata al-istislamu, shine mai kauya, wata galibu ziyarati qabrihi alaihi salam, wato da rinja yadda ziyarar kabarinsa amincin Allah ya tabbata a kansa. Fa atamtu al-qu'da, yace sai na zabi wani kakkarfan rakumi, wa a'adattu al-udda, wato na tanadi duk wani tanadi kenan shiri na tafiya, shine ake kira al-udda. An gane ko? Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ولو أرادوا الخروج لأعدوا له قدة. شيني يجي فأتمت القعدة سينا زابو كونك كرف الرقمي وأعددت القدة يجي نتاندي نتفيا وسرت نتفي وسرت والرفقة نتفي تارد ونن آيري. الواو هنا واو المئية أنغاني كو واو المئية كمر يد سكي چي واتو جر الماء والخشب أي ماء الخشب سار الأمير والجيش أي ماء الجيش شيني يتي وسرت والرفقة واتو سينة في تارد آيري تارد ونن آيري لا نلوي على أرجع باما كركتا على أرجع أبسا وتما كركتا دون زما لفظن نلوي غاية شنفدر الله سبحانه وتعالى وإن تلو أو تؤردو فإن الله كان بما تعملون خبيرا إذ تسئدون ولا تلوون على أحد أي كركك إذ تسئدون kutina lokacin da kuke nisanta dan gudu a ban kasa wala taluna ala ahadin ba kwa karkata ga wani shine anan yace la nalwi ba ma karkata ala urja abisa wata makarkata domin zama wala nani ba ma rauni fi ta'wibin game da tafiya ta yini wala dulja ko tafiya ta dare wanda kar mu manta ya gabata at-ta'wib tafiya ta yini al-idlaj ko kace ad-dulja shine tafiya ta dare shi yasa wanda ya biyo dare ake cewa ad-dulja yace hatta wa faina bani harbin wa qad abu min harbin yace har muka samu wata kabila wadda ake kiranta da suna banu har shi yasa duk wanda ya dangane zuwa wannan kabila ake kiran shi al-harbi wa abu min harbin al-hali a wannan lokaci sun dawo daga fagen daga ma'ana sun dawo daga yaki shine yace hatta wa faina har muka samu bani harbin wato kabila ta banu har wa qad abu min harbin a hakika sun dawo daga yaki a wannan lokaci فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في هلة القوم وتسيم كينير شكا سوان والنيني في هلة القوم أكركرر وأن جماعة لفظا أزمعنا شيني معنا مكينية غاية فتر إمرء القيس أفاتم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت سرني فأجملي يتي وإن كنت قد أزمعت سرني فأجملي إن هرك منير ينكي سويا دني تو فأجملي كي كوتا تام شين يتي فأزمعنا سيمك ينيا أن نقضي ظل اليوم متكا صوم ونيني في هلة القوم أكركرر سوى النجماعة in aka ce hilla shine karkara ko kace ma mahalla yace wa bainama nahnu natakhayyaru almunaka wa narudu alwirda alnuqaha yace yayin da muke famar zabar madurkusar raqumma wa narudu alwirda alnuqaha wato muna neman tacaccen ruwa wanda yake sansanya إذ رأيناهم يركضون سيمك هنغو ودنن جماعة إذ رأيناهم سيمك غا سو ودنن جماعة بنو هر يركضون واتسنا غغاوا غاية شنف إر الله سبحانه وتعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون shine yace iz ra'aynahum sai muka gansu yarkuduna suna gaggawa ka annahum ila nusibin yufidun ka ce kamar ana ilizu su suna gaggawa ne zuwa wani gunki. Lafazun nusu suna ne wato na gunki. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam, jam'un sa shine ansab. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shine yace ka annahum ila nusubin yufiduna, wannan iktibasi ne. Ga yace yawma yakhrujuna min al-ajdafi sira'an ka annahum ila nusubin yufidun, aw ta qira'a ila nasbin. Idan aka ce nasb, abinda ake kafawa, nusub kuma gunki. Shine yace ka annahum, ka ce su yufiduna suna gaggawa ne ila nusubin, zuwa wani gunki nasu. Farabanan siyaluhum wa sa'alna ma baluhum, farabanan siyaluhum yace kwararuwarsu wato sai ta ba mu shakka. Wa sa'alna ma baluhum, muka tambaya muka ce menene halinsu, menene lamarinsu. Lafazin bal shine hali. Ga ya can wa aslaha balahum, shine yace ma baluhum, ma'ana wai menene lamarinsu, me suke ciki. Faqila, sai aka fada mana, aka ba mu labari, aka ce qad hadara nadiyahum faqihul arabi, ai masanin larabawa ne ya halartu mazauninsu, ma'ana fathers. Wanda kar mu manta, nadi shine gunda jama'a suke haduwa, suke shakatawa, suke tattaunawa da juna. Ga ya can wata atuna fi nadi kumul munkar, shine yace qad hadara faqila, sai aka fada aka ce da mu qad hadara nadiyahum faqihul arabi, ai masanin larabawa ne ya halartu fathers, ma'ana mazauninsu. Fa ihra'uhum li hadha sababi, gaggawar da suke yi ai saboda wannan sababi ne. Fa ihra'uhum, gaggawar su da suke yi li hadha sababi, domin wannan sababi ne, ma'ana masanin larabawa ne yazo majalisin su. Lafazin ihra, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Hud, wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, shine yace fa ihra'uhum, gaggawar su li hadha sababi, saboda wannan sababi ne. Fa qultu li rufqati, sai na fada ga abokan tafiyata, nace da su ala na shahadu majma'al hayy li natabayyana ar-rushd min al-gayy, shin yanzu ba za mu halarci guntaran waccan wannan kabila, shin yanzu ba za mu halarci mahadar wannan kabila, ma'ana inda suke taruwa mazaunin su. Li natabayyana ar-rushd, dan mu gane shari'a, min al-gayy game da fata. Ga ya can qad tabayyana ar-rushd min al-gayy, shine yace li natabayyana ar-rushd, dan mu gane shari'a, musanta, min al-gayy game da fata. Faqalu, sai suka fada suka ce da ni laqad asma'ata iz da'auta, ai tuntuni kajiyar tun lokacin da kai kira. Wa nasahata wa ma alauta, kai nasiha matuka, wa ma alauta, baka takaita ba game da nasiharka. An gane ko? Suka ce masa laqad asma'ata iz da'auta, ai tuntuni kajiyar tun lokacin da kai kira. Wa nasahata wa ma alauta, kai nasiha, kai galgadi, wa ma alauta, baka takaita ba game da galgadi. Lafazin wa ma alauta, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittu thumma nahaduna nattabi'ul hadiya, sai muka zabura muna bin alhadiya, shine jagora. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa li kulli qaumin had, ay dalilun, shine yace nattabi'ul hadiya, muna biyar wato jagora, wana ummun nadiya, wato muna nufatar wannan mazauni. Hatta idza adlalna alaihi, lokacin da muka kusanci wannan mazauni, wastashrafna alfaqiha almanhuda ilaihi, muka hango masanin da aka zabura zuwa gare shi. Wastashrafna, muka hango alfaqiha almanhuda ilaihi, masanin da aka zabura takanas wato zuwa gare shi. Lafazin wastashrafna min alistishraf ne, alistishraf shine hango abu, kamar yadda mutum yake sanya tafin hannunsa ya kare, ya dora akan goshi domin ya kare hasken rana idan yana so ya hango wani abu a nesa. Alfaituhu aba zaidi, alfaituhu aba zaidi dha shugari wal bukar wal fawakiri wal fikar, yace sai na same shi a shi malaminmu ne, wato Abu Zaid na birnin Saruja. Dha shukari wal bukar, ma'abucin kiran ƙarya, wal bukar kuma da kama ƙaryarsa. Mutum ne in yayi ƙarya, to ba kowa ba ake samu ya fahimci ƙarya ce, sai in tafiya ta yi tafiya, kai tsaye yakan ƙirƙiri ƙarya kuma jama'a su kama. Shi ne ya ce alfaituhu, sai na same shi aba zaidin, Abu Zaid ne na birnin Saruja. Ga ya can wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, kuma ga ya can wa alfa ya sayyidaha ladal bab, kuma ga ya can innahum alfau aba'ahum dalli, shine yace alfaituhu aba zaid, sai na same shi ashe Abu Zaid ne na gurnin Saruja. Wa shukar, ma'abucin kiran ƙarya, wal buƙar da kama ƙaryarsa, wal fawakir ma'abucin masibu, wal fikar wato da tsara zance. Lafazin fawakir jam'i ne na fakira, in aka ce fakira musiba kenan. Ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, tazunnu an yuf'ala biha fakira, masiba wadda take mai karya tsatso, mai karya gadan baya, ita ce ake kira wato fakira. Domin minal wannan fikar ne, minal fakar ne, shine wato wani kashi-kashi wanda yake na wannan na gadan baya. Shine yace wal fawakir, ma'abucin musibu, wal fikar wato da tsara zance. Wa qadi itammal qafda washtamal samma, haqiqa wato yayi rawani, ya sako gizan rawanin wato a gefin kullansa. Irin wannan rawani shine ake kiran shi al-qafda, idan mutum yayi rawani, gizan rawanin sai ya sako ta bangaren wajen kunnen shi, maimakon baya sai ya sako ta ma'ana gefe wajen kunne, shine ake kira wato al-qafda. Wa qadi itammal qafda, wato haqiqa yayi rawani, ya sako gizan rawanin wato wajen kunnansa. Washtamala samma, kuma yayi kurman yafi. Kurman yafi a gun malaman luga shine mutum ya nade jikinsa gaba daya da mayafi tun daga sama har ƙasa, kawai iya abin da yake bari inda zai dan dullo hannuwansa. A gun alfuqaha, idan aka ce kurman yafi, shine mutum ya yafa wato mayafi guda, zane guda, sannan sai ya sabe shi daga gehe guda ya dora kan kafada, irin yadda ake sabe malin-malin ita ce wato babban riga gari, yadda in mutum ya sa ta zai sabe sai ya dora akan kafada haka. To haka suke, wannan shine ake kira wato al-ishtimalu samma, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani musamman a cikin sallah. Me yasa? Saboda al'auran mutum takan bayyana. Me yasa? Saboda nan tibar mutum za ta bayyana, shi kuma daga cibiya abin da ya kai gwiwa wannan al'aura ne. Kuma musamman in babu izar a cikin mutum, in yayi kurman yafe, kaga al'aurar shi kwata-kwata za ta bayyana. to amma su malaman luga da suka tafi akan haka kenan shi kuma wannan idan wani abun tsoro ya bujuro to wannan yakan kai mutun ya illanta kansa saboda in ka zabura faduwa zaka yi ka nadi jikinka gaba ɗaya kawai sai inda zaka dan dullo hannu wa qa'adal qurfusa kuma yayi zama zaman da ake kiran shi qurfusa shine dai al-hitiba ko kuma ka kiraye shi da wato wannan al-hubwa an gane ko shine zaman da mutun zai yi akan mazaunin sa ya kafa kwabrin sa sannan kuma sai ya sanya hannuwansa ya nadi kenan kwabrin shine ake kiran shi al-hitiba wanda yin wannan zama a ranar Juma'a a masallacin Juma'a baya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yayi hali shine ake kiran shi da al-qurfusa sai yace wa ayanul hayyi bihi muhtafuna manyan wannan kabila manyan mutane na wannan kabila bihi muhtafun ma'ana sun zagaye da shi wa aqladuhum alaihi multafuna gaurayen jama'a wato sun yi ca akan shi ma'ana sun zagaye shi shine yace wa ayanul hayyi lafazin ayan jam'i ne na ayin in aka ce ayin wanda yake shugaba kenan a cikin jama'a babba an gane ko wanda kar mu manta ya gabata shine yake cewa wa ayinu ulaikal qawmi wane ne shugaban wannan jama'a shine yace wa ayanul hayyi manyan mutane na wannan kabila bihi muhtafuna wato sun zagaye da shi wa akhlaquhum gaurayen jama'a kai wannan kazo nazo sune ake kira akhlaq jami'i ne na kabil yace alaihi multafuna ma'ana sun yi ca akan sa wa huwa yaqulu saluni anil mu'bilat wastawbihu minni almushkilat yana fada yana cewa ku tambaye ni anil mu'bilat game da tambayoyi waɗanda suke masu wuya mas'alolin da suka gagari manya-manyan malamai yace ku tambaye ni saluni anil mu'bilat ku tambaye ni game da wato tambayoyi waɗanda suke masu wahala lafazin al-mu'bilat an ciro shi ne daga al-ubla al-ubla ma'ana abu wanda yake mai wahala wanda ya kai matuƙa a wajen wahala shi yasa cuta mai wuyar magani suke kiranta da'un ubalun an gane ku shi kanshi hadisi da ake kiranshi al-mu'bal saboda wuyan lamarin sa hadisin da aka samu marwayta biyu a jire suka saraya kaga kafin a gano wannan akwai wahala shi yasa ake kiranshi al-mu'bal al-hadithul mu'bal hukuncin sa da'ifi ne kenan ma sakada fi dabaqatin wannan ma sakada rawiya ne fi dabaqatin min dabaqatin sanad kenan inda wannan mutawaliya inda aka samu marwayta biyu a jire suka saraya a cikin wata dabaqa daga cikin dabaqatin sanad wannan shine ake kiran shi mu'bal shine anan yace saluni anil mu'bilati ku tambaye ni game da tambayoyi masu wahala wastawbihu minni almushkilat ku nemi bayanin wato almushkilat mas'alolin da suka rikita minni a guna zan warware muku sai yace fa wallazi fatara as-samaa wa 'allama adama al-asmaa rantsuwa nake da ubangijin da ya kage halittar sama wa allama adama al-asmaa ya sanar da annabi adam wato sunayen wasu ababe yace inni la faqihul arabil araba wa a'lamu man tahta al-jarba yace lalle ni ne wato masanin larabawa waɗanda suke tatattu idan aka ce al-arabul araba ko al-arabul ariba larabawa waɗanda suke tatattu wanda tushen su asalin su larabawa ne amma in aka ce al-arabul musta'ariba larabawan da wato suka ji larabci amma asalin su ba larabawa bane shine yace inni la faqihul arabil araba, yace lalle ni ne masanin larabawa waɗanda suke tatattu, wa a'lamu man tahaka aljarba, kuma ni ne mafi sanin duk wani wanda yake karkashin samaniya a yau. Sama ita ce ake kiranta aljarba, wanda an ciro shi ne daga aljarab. Aljarab ita ce kazuwa. An ambaci sama da cewa aljarba domin taurari tamkar kazuwa ce a jikin fatar jiki. An gane ko matsayin taurari a sama yanda suka yi caucau suka cakuɗe, kamar yadda ƙurajen kazuwa suke fitowa a jikin fatar mutum su cabke. Shi yasa ake kiranta aljarba. Shine yace wa a'lamu man tahata aljarba, ni ne mafi sanin wanda ke karkashin samaniya a yau. Fa samada lahu fatan fatiqul lisani jari'ul janani, wato sai wani matashi fatiqul lisani wanda yake mai kaifin harshe, jari'ul janani mai karfin zuciya. Fa samada lahu sai ya nufato shi, fasama da lahu sai ya nufato shi. Don haka ma'anar sunan Allah subhanahu wa ta'ala as-samadu abin nufi da bukata, wanda kowa da komai wato mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya ambaci kansa da suna as-samadu, allazi yusmadu ilayhi fi qada'il hawa'ij, wanda ake nufatarsa domin neman biyan bukatu. Shine yace fasama da lahu fatan fatiqul lisani, sai wani matashi mai kaifin halshi ya nufato shi, jari'ul janani wanda yake mai karfin zuciya. Wa qala sai ya fada yace inni hadartu fuqaha ad-dunya hatta takhaltu minhum mi'ata futiya, mi'ata futiya, yace ni kam na halarci masanan duniya, duk wasu masana na duniya yace na halarce su, yace hatta takhaltu minhum mi'ata futiya, yace sai da na tankadu na raurayo daga gunsu, wato fatawa ɗari. An gane ko? In ma ka ce futiya ko ka ce fatuwa, ma'ana tambaya wadda aka ba da amsarta ita ce ake kira futiya ko ka ce fatawa. Shine yace hatta takhaltu, yace har na raurayo minhum daga gunsu mi'ata futiya, wato tambaya da wannan fatawa ɗari na raurayo daga gunsu. Fa in kunta mimman yarghabu an banatil ghayr, in har ka kasance daga cikin wanda ke kyamar ƴaƴan wani. Idan aka ce banatul ghayr, fada wadda take ta ƙarya kenan. Shine yace fa in kunta, in har ka kasance mimman yarghabu, daga wanda yake kyama an banatil ghayri, game da ƴaƴan wani, ma'ana magana ta ƙarya. Domin shi lafazin ragiba in yayi ta'addi da an, ma'anar shi shine kyama. Ga yacan wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, ga yacan kuma qala ar-ragibun an alihati ya Ibrahim, ga yacan kuma famar ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata manzon Allah yace baya tare da ni. Amma lafazin ragiba in yayi ta'addi da ila, ma'anar shi shine kwadai. An gane ko? In yayi ta'addi da ila ko kuma fi, to ma'anar shi kwadai. Ga yacan inna ila rabbina ragibun, shine anan yace fa in kunta, in har ka zamanto mimman yarghabu an banatil ghayri, daga wanda ke kyamar ƴaƴan wani, ma'ana magana ta ƙarya. Wa yarghabu min nafi mayri, kuma ka kasance daga cikin wanda ke kwadai game da abinci a gunmu. Lafazin mayr wato abinci, neman abinci. Min mara ne yamiru, sai ka ce mayra. Ga yacan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabigi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana ونزداد كيل بئير ذلك كيل يسير ويرغب منا في مير إن هركا زمنتو وندكي قدن أبنشي سامن أبنشي أغم فاستمي سورار أبند زنفت آمكا وأجب بامو أمسا لتقابل بما يجب دن أساك وتامك دا أبندي چنچنت نساك مكو فقال سي فتاسي الله أكبر يي كبرا يجي سيبين المخبر يجي تبس يجي دسن ويي اللمري زي بينا يبتو فيلي وينكشف المدمر دو وانا أبدا أكا قوي يجي زي ياي كوا يغنش فس دا أبي ما تو أمر يجي بينا جمد أبندا أكا أمر چيكا فس دا أبي ما تو أمر بينا أبندا أكا أمر چيكا ديش قال سي يفتا تنبايا تفركو تنبايا چي تين أبند تنبايا تريني ما تقول في من توضع ثم لمس ظهر نعله يجي ألغا تمالا ميزاك فتا غمد متمن دي أرولا سننسي شافي باينتا كلمنسا قال سي يجي انت قضى وضوءه بفئله أرولا ستاور وري كيسي بفئله أسبب ونن أيكي ناشي معنا شافر باينتا كلمي أنغاني بو ما تقول ميزاك فتا في من توضع غمد متمن دي أرولا bayan ya gama kuma lamasa zahara na alihi sannan sai ya shafi bayan takalmin sa qala sai ya ce in taqaba wudu'uhu tabbas arwallarsa ta warware bi fi'ilihi a sababin wannan aiki nashi ma'ana shafar bayan takalmi lafazin anna'al anan ba yana nihi takalmi wanda ake sakawa a kafa anna'al alaharanci suna ne daga cikin sunayen mace azzauja mata kenan an gane ko ai domin malamai sun tafi akan cewa idan mutun yayi arwalla ya shafi mace arwallarsa ta warware har ma suna fada allahis wal malmusu sawa'un sai dai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ya rusa wannan mas'ala Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi arwalla kafin ya fita masallaci yakan sumbanci wata mata daga cikin matansa sannan kuma yaje ya salla ba tare da ya sake arwalla ba Urwa ibn Zubair Allah ya kara masa yadda yace ba kowa bace faci ki Aisha Allah ya kara mata yadda domin Aisha khalasa ce domin kanwace ga Asma'u diyar Abubakar ita kuma Asma'u ita ce mahaifiyar Urwa ibn Zubair to kaga in kace to ai wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka zo da dalili asali duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan wato an shar'anta ne ga al'ummarsa domin shi Allah ya wajabta mana cewa mu koyi da shi sai abinda dalili ya nuna cewa yake banta da shi dan haka a magana mafi rinjaye shafar mace baya warware arwalla ko da nihin jin dadi an gane ko dan haka maganar in qasada al-lazzata fa wajadaha sai ya sahi wa in lam yaqsid al-lazzata wa lam yajidha fala wudu'a alayhi to shine anan sannan an gane ko kenan lafazin anna'adu anan azzauja qala sai yace fa in tawaddaa in ko mutun yace qala sai ya fada tambaya ta biyu yace fa in tawaddaa idan mutun yayi arwalla thumma atka'ahu al-bardu sannan sanyi sai ya kishin gidantar da shi ma'ana ya kwanta lafazin atka'ahu min al-ittika ne al-ittika shine yin kishin gide ga yacin muttaki'ina fiha ala al-ara'i shine yace fa in tawaddaa idan mutun yayi arwalla thumma atka'ahu al-bardu sannan wato sanyi ya kishin gidantar da shi ya kwanta qala chai jaddidul wudu'a min ba'du ai bayan wannan kishin gida da yayi ya jaddada arwalla ya sabanta waccan ta baci kayi arwalla ka gama sun yi sisa kai kishingide ce arwalla ka tawarware an gane ko yujaddidul wudu a yasabanta arwalla min ba'du bayan wannan kishingide da albardu annau ga ya ce la yazuquna fiha bardan wala sharaba bardan ainauman an gane ko domin shi ma bacci yana daga cikin sabubban da ke warware arwalla illa kasancewar bacci wanda yake mai nauyi wanda zancen da ake abun da kake kwance baka san ba me ake fada kuma baka san wanda ya tafi game da wanda ya dawo wanda ya zo to irin wannan bacci mai nauyi wannan ya warware arwalla kamar yadda malamai suka yi bayani akan wannan mas'ala to amma dan kayi arwalla sun ya sa kayi kishingide kaga wannan ai babu abin da ya warware ma arwalla a zafi an gane ko to me yake nihi da albardu anan yana nihi da bacci la yazuquna fiha bardan wala sharaba qala sai ya fada sai yace tambaya ta uku ayyam sahul mutawaddi'u unsayhi qala qad nudiba ilayhi wa lam yujab alayhi yace ayyam sahul mutawaddi'u unsayhi wai yanzu me arwalla ya shafi maratayansa qala sai yace qad nudiba ilayhi ay an sunnanta masa idan mutun yana arwalla ya shafi maratayansa amma walan yujab alayhi ba a wajabta masa ba me yake nihi da al-unsayan al-uznan ma'ana kunnuwa shafar kunnuwa agun wasu daga cikin malamai sunna ne amma a magana mafi rinjaye wajibi ne domin al-uznan min ar-ra's yana daga cikin jumullar kai shafar kai ko wajibi ne kamar yadda Allah ya faɗa wamsahu bi ru'usikum shine yace ayyam sahul mutawaddi'u unsayhi wai shin me arwalla ya shafi maratayansa qala sai yace qad nudiba ilayhi ai an sunnanta masa ma'ana ai mustahabi ne mutun ya shafi maratayansa idan yana arwalla sai yace walam yujab alayhi amma ba a wajabta masa ba kenan me yake nihi da al-unsayan wato sune kunnuwa qala tambaya ta hudu sai yace ayajuzul wudu'u bima yaqdhifuhu as-su'ban qala wa hal anzafu minhu lil-urban wai shin me arwalla yake cewa shin yin arwalla na halatta mimma yaqdhifuhu as-su'ban game da ruwan da kasa take furzowa ko kace me yasa babban maciji babbar macijiya me yasa ko kace kasa abinda take furzowa na dafi wai yana halatta ayi arwalla qala sai yace wa hal anzafu minhu lil-urban ai abul larabawa babu wani ruwa mafi tsabtacewa mafi tsarkakewa sama da shi lafazin as-su'ban ba yana nihi kasa ba ko kace maisa babbar macijiya as-su'ban jam'i ne na sa'ab idan aka ce sa'ab huwa masilul wadi shine magudanar ruwa wanda take ta kwari wanda galibi tacicin ruwa ta nan yake zawa masilul wadi inda ruwa yake gangarowa daga cikin kwari shine yace ai wa hal anzafu minhu lil-urban ai agul larabawa babu ruwa mafi tsabtacewa sama da shi kenan as-su'ban anan ba yana nihi maciji kamar yadda can Allah yake faɗa fa idza hiya su'banun mubin lafazin as-su'ban anan jam'i ne na sa'ab wa huwa masilul wadi qala sai yake faɗa tambaya ta biyar ayustabahu ma'ud darir qala na'am wa yujtanabu ma'ul basir wai shin yanzu ana halitta shine ruwa na wanda yake makahu ayi arwalla da shi ayi tsarki da shi qala sai yace na'am yace kwarai kwa ruwan makahu a kwata ayi tsarki da shi wannan na halitta amma wa yujtanabu ma'ul basir ana nisanta ruwan mai gani ayustabahu yanzu a halitta kwatar ma'ud darir wato ruwa na makaho a kwace a yi tsarki da shi qala na'am yace kwarai wajtanabu ma'ul basir yace amma ana nisanta ruwan wanda yake mai gani to menene bambanci tsakanin ruwa na makaho da wanda yake na mai gani? Lafazin addarir anan ba yana nihi makaho ba, harful wadi wato shine gefin wato kori inda ruwa yake gudana. Wal basir anan ba yana nihi mai gani ba, alkalb suna ne na kari, ake kiran shi al basir domin duk ruwan da kari ya lallage a cikin sa ai baya halatta ai tsarki da shi. Kuma Manzo Allah sallama ya faɗa idza walagal kalbu, wake cewa duhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi alkalbu an yagsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Qala, sai yake faɗa tambaya ta shida, a yahillu tadawufu fi rabi, wai shin yin dawafi a lokacin damuna yana halatta? Qala, sai yace yukrahu dhaka lil hadath ash-shani, yace ai an karhanta yin dawafi a lokacin damuna saboda hadasi ne wanda yake mummuna. Lafazin at-tadawuf anan ba yana nihin yin dawafi ba, ma'anar at-tadawuf shine at-tagawud, yin bayan gari. Lafazin ar-rabi anan ba damuna ba ake nihi, abinda ake nihi da ar-rabi anan an-naharu as-saghir, ita ce karamar kurama. An gane ku? Kaga ai yin bawali ko yin bayan gari a cikin ruwa wanda yake zaunanne haramun ne, kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani, nahara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yubala fil ma'ir rakid, shine yace ayahillu tadawuf, wayin dawafi fil rabi'i a lokacin damuna, ar-rabi' suna ne na damuna. Qala, sai yace yukrahu dhaka, an karhanta, lil hadath ash-shani, saboda hadasi ne wanda yake mummuna. To kaga ai babu dalilin da ya hana yin dawafi a wani lokaci daga cikin lokacinta, a kowane lokaci cikin dare ko a cikin yini zaka iya yin dawafi, ba bambanci tsakanin rani da damuna. Kenan anan at-tadawu, yin bayan gari, fil rabi ai a cikin kurama, shine yace yukrahu dhaka lil hadath ash-shani, saboda hadasi ne wanda yake mummuna. Qala, sai yake faɗa a yajibu al-ghuslu ala man amna, qala la walau sanna, yace wai shin wanka na wajaba ala man amna, ga wanda ya fitar da mani? Qala, yace la a walau sanna, koda sun bi ya fitar. Lafazin amna anan ba yana nihi fitar da mani, amna anan aina zalamina, ya sauka mina, dan ka sauka mina ina wani wanka zai zama wajibi a kanka. A yajibu al-ghuslu, shin wanka na zama wajibi ala man amna, ga wanda ya fitar da mani? Qala la, yace a walau sanna, koda ya biyanta. Kenan lafazin amna anan ba yana nihi fitar da mani ba, amna ga mutumin da ya sauka a mina, shin wanka ya zama wajibi a kansa? Yace a ko so bi ya sauka, koda ya biyanta. Qala, sai ya faɗa, sai ya ce fa hal yajibu alal junubi ghuslu farwatihi, wai shin wanke rigar fata tana zama wajibi akan mai janaba, ma'ana ya wanke rigar fatarsa, rigar fata da yake sakawa a jikin shi wajibi ne ga mai janaba ya wanke wannan rigar? Qala, sai ya ce ajal wa ghuslu ibratihi, yace ba ma rigar ba, har allurar da aka dinka rigar wanke ta ya zama wajibi. Lafazin farwa anan jildatul ra'si, fatar kai, an gane ko? Ba farwa ba anan, ba rigar fata ba ake nihi, a fatar kai ita ake kira da farwa. Wal ibra, abinda ake nihi da ibra anan ba allura ba, shine azamul mirfaq, wato kashin kusurwa, an gane ko? Wannan gwiwar hannu dole ya wanke, mai wankan janaba dole ya wanke, fatar kansa dole ya wanke, wato kashin kusurwar shi. Kenan anan ba rigar fata ba ake ni, shine yace wato wai fa hal yajibu alal junubi ghuslu farwatihi, shin yana zama wajibi ga mai janaba wanke rigarsa ta fata? Qala, yace ajal wa ghuslu ibratihi, yace kwarai, yace hatta da allurar da aka dinka wannan riga wajibi ne ya wanke ta. Kenan alfarwa jildatul ra'si, fatar kai, wal ibra, abinda ake nihi da allura anan, ibra wato ba allura ba yake nufi kenan akamul mirfaq, wato shine kashi wanda yake na damtse ko kuma kace na kusurwa ko kace gwiwar hannu. Qala sai yake fada a yajibu alaihi ghaslu sahifatihi, qala na'am ka ghasli shafatihi, wai shin na zama wajibi akan mai janaba wanke takaddarsa? Idan yana da wata takarda wai wajibi ne ya wanke ta? Kale yace na'am, yace kwarai, ka gasli shafatihi, kamar wanke wato dumbarin bakinsa ne. Ai wanke dumbarin baki abinda ya bayyana a wankan janaba wajibi ne. Lafazin sahifa anan ba takarda ba ake nihi. Asirratul wajhi shine wato gamman dandi, nadewar fata wanda ke kasancewa a goshi. Nadewar fata ta goshi wannan dole mai wankan janaba ya bibiya ya sa ruwa ya wanki. Qala sai yake fada fa ina akalla bi ghasli fa'sihi, qala huwa kama law alga ghasla ra'sihi, yace idan mai wankan janaba ya bar wanke gatarinsa, yayi arwalla yayi wanka kuma ba tare da ya wanke gatarinsa. Qala yace huwa kama law alga ghasla ra'sihi, wannan ai kamar ya jefar da wanke kansa ne. Wai mai janaba yayi wankan janaba ya gama bai wanke gatarinsa, yayiwa mai fuskare ne bai wanke gatarinsa ba, yace wannan yace kamar ya jefar da wanke kansa. Lafazin alfas anan ba ana nihi gatari ba, ala azmul mushrifu ala nuqratil kafa, kafa ala azmul mushrifu ala nuqratil kafa, wato kashi wanda ya daukaka akan kurmin kiya. An gane ko? Kashi wanda yake na kurmin kiya wanda ya daukaka shine ake kiran shi alfas, dole ne wankan janaba ya wanke shi, ba gatari ba ake nihi ana. Kenan in bai wanke ba wannan ai kamar ya bar wanke kai ne ma gaba daya. Qala sai ya fada yace a yajuzul guslu fil jirab, qala huwa kal guslu fil jibab, wai shin yin wanka na halatta fil jirabi a cikin burgani? Mutum ya shiga burgani yayi wanka yana halatta? Qala sai yace huwa kal guslu fil jibab, ai wannan tamkar wanka ne a cikin rijiyoyi. Kamar misali mutum ya kurmu cikin rijiya ne yayi wanka, ma'ana mutum ya shiga cikin burgani. Lafazin aljibab an gane ko? Abinda ake nihi da aljirab shine jawful bi'r, ma'ana cikin rijiya, wanda aljibab shi jam'i ne na jub. Idan aka ce jub wato rijiya, ga ya can falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi, qala sai ya fada yace fa ma taqulu fi man tayammama, me zaka fada game da mutumin da yayi tayammama sun mar'a raudan sannan sai ya ga ya hango wani dausayi? Qala yace badala tayammumuhu fa la yatawadda, tabbas arwallar shi ta baci ya sake wannan tayammama shi ta baci, yace fa la yatawadda yayi arwallar. Fama ta kulu mi zaka fada fi man tayammama, game da mutumin da yayi tayammama sun mar'a raudan sannan sai ya hango wani dausayi? Qala sai yace badala tayammumuhu, tabbas tayammama shi ta baci, fal yatawadda wato yayi arwalla. Shin hango dausayi yana daga cikin abin da ke bata tayammama? A zahiri baya ci. Me yake nihi da ar-raud? Ar-raud yace huna jam'i ne na rauda, yace wahiya subaba tabqi fil tabqa fil haudi, wato shine dan tarhi, ma'ana diddiga ta ruwa wanda yake kasancewa a tabqi. Idan ka ga idan mutun yayi tayammama kafin yayi sallah, in dai ya samu ruwa to tayammama ta baci, dole yayi arwallahi yayi sallah. Nan insha Allah ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.